we operate with Amikia has recorded laudable successes. As a result of the show of force of the aircraft,
kakakin helikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ezekunle Daramola ke karin bayani bisa irin cigaban da mai kan ke samu a fafatawar da yanzu haka suke can suke yi a dazukan jihar Zamfara don kawo ƙarshen kashe-kashen talakawan jihar da 'yan bindiga daɗi ke yi. Har-haren da ake kaddamarwa da jiragen yaƙi ya halaka 'yan bindiga masu yawan gaske a wajajen ƙauyukan Mashema da kuma wani wuri kimanin kilomita 4 daga kudu maso gabashin 'yan Mare, dukkaninsu a jihar ta Zamfara. Da farko dai wani jirgin soji mai leƙen asiri ya leƙo wani matattarar 'yan bindiga daɗi, inda nan take aka tashi jirgin yaƙi mai aman wuta ta kowane ɓangare, wato MI-35 da kuma jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet suka yi wa 'yan bindiga kaca-kaca, yayin da waɗanda ba su mutu ba kuma suka nemi arcewa ta kowane ɓangare, amma jiragen yaƙinmu sun bi su kuma sun murƙushe su. Bugu da ƙari, ƙarin wani jirgin yaƙin mai saukar ungulu ya yi kicibus da wani gungun ɓarayin shanu a dajin ƙauyen Ƙyankari da kuma dajin Hayin Alhaji, sanye da bakaken kaya akan babura tare da garke-garke na shanun saka. Ko da suka ji kururuwar jirgin yaƙinmu sun yi ƙoƙarin arcewa, amma jirgin saman ya bi su ya kuma murƙushe su.
Armed bandits are already getting rid of the equipment and cows that they have amassed, that they have rustled.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta jaddada ƙudurinta na cigaba da wannan lugudan wuta har sai ta ga bayan 'yan bindigar a jihar Zamfara. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min.
To abin da yasa muke wannan, muna ganin muna da haƙƙin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan bai yi tasirin ta yanda ba su fita ƙauyukansu sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. So wato abin da muke so mu nuna cewa shine muna da haƙƙi mu kare. To wannan yana ba mu daɗi saboda dama aikin mu kenan. Aikin mu yana da alaƙa da mutane ne. Saboda haka za mu yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon iyakan mu wajen taimaka musu wajen tabbatar da cewa mun abin nan nasu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.